daya cikin shugabannin kungiyoyin matasan Arewa da suka baiwa ƴan kabilar Igbo wa'adin nasu kwashin nasu ina su su bar Arewa. Ya ce ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba. Shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa, Sharif Ashir, ya yi min karin haske akan batun.
Ba a inda muka ce ai tashin hankali, ba mu kira tashin hankali a ko ina ba. Mu dai matsayin mu muka fada kuma muna da ƴancin mu fadi matsayin mu a ƙasar nan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je ai wato taron Ibo ai musu referendum tare da gaddama. Akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman ƴancin kansu a basu.
A yayin da yake mayar da martani akan al'amarin, wani basaraken Ibo mazaunin Abuja Eze Maxwell Kanu ya ce shi ma yana goyon bayan ayi ƙuri'ar raba gaddama.
We must have to campaign for it. We have to work hard for it. But at the back of our mind, we need referendum to understand these people. What do you need? You can't rule people with force.
Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi buƙatun namu da laluma. Mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen a yi ƙuri'ar raba gardaman, ta haka ne za mu san buƙatun juna. Ba a mulki dole sai da laluma. Shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekara 2011, Sani Aminu Dutsen ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa
a wannan ra'ayina shi ne ina goyon bayan su, ina kuma goyon bayan masu neman biya faran da su, waɗannan ina goyon bayansu gaba ɗaya 100%. Kuma ni ina ganin abinda su waɗannan ƴan Arewa suke neman su yi taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biya fara din, cewar suna son biya fara, mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biya fara. Wannan ina ganin shine abin mai sauki.
Har ila yau akan wannan batu dai, wani matashi dan kabilar Igbo shi ma dake zaune a birnin tarayya Abuja, Igwe Martins Nnamdi, yayi bayani.
We will continue to consolidate on our sensitization just like we have started. You saw the delegation that we came here with, Nollywood actors.
Igwe Martins yace zamu ci gaba da wayar da kawunan matasan kasan nan baki daya. Ai kin ga waɗanda na kawo wurin ku, akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo. Akwai mu da hanyoyin dakile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da nazarce-nazarcen rayuwa da yadda zamu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.